إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a cikin wannan bagire mai tarin albarka a kalkashin wannan anguwa ta sura bildi a kalkashin wannan masallaci masjidu shafi'i domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 20 ga watan Rabi'ul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 12 ga watan 9 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mulk wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal ladina yakhshawna rabbahum بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
الله مدوكاكين سركي يكي تيوا إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم للي وعن رسكي سوران أبنجرنسو بالغيب ba tare da sun gane shi ba lahum maghfiratun suna da gafara wa ajrun kabir da lada wanda yake mai girma Allah yake cewa wa asirru qawlakum ku boye zantanku a wajharu bihi koko ku bayyana shi innahu alimun bi zati sudur lalle shi Allah madaukakin sarki masani ne ga abunda zukatanku masani ne ga abunda ke cikin zukatanku ala ya'lamu man khalaqa shin yanzu wanda ya halitta bai santa ba wa huwa al-latifu al-hali shine kuma mai tausasawa al-khabiru wanda yake masani huwa alladhi shine Allah madaukakin sarki alladhi ja'ala lakum al-arda wanda ya sanya muku kasa zalulan hurarriya famshu fi manakibiha dan haka sai ku yi yawo a cikin sansaninta wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga cikin arzikin da wa kulu min rizqihi kuma ku ci daga cikin arzikin Allah wa ilaihin nushur Allah madaukakin sarki yace kuma makoma zuwa a gare shi take a wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki yana yi mana bayanin cewa lalle mutanen da suke tsoron ubangijinsu ba tare da cewa sun ga Allah ba ba tare da cewa sun ga wata iqa wata azaba ba ko wani bala'i ya sabko daga sama amma duk da haka su suna tsoron Allah madaukakin sarki mutane ne wanda ba su taba ganin Allah ba sannan Allah bai sabkar da wani naruko na azaba ba ko na bala'i wanda zai sa wa'annan mutanen dole su yi imani koko dole su ji tsoransa. Amma duk da haka sun dage suna ta tsoron Allah madaukakin sarki. Allah ya ce to wa'annan mutanen suna da lada wadda take mai yawa, kuma Allah madaukakin sarki zai gafarta musu zunubansu. Sai Allah yake bayyana mana cewa domin mu san cewa lalle shi ya san abin da zuciyoyinmu suke boyewa. Sai Allah yake cewa ‘yan Adam su bayyana abin da yake cikin ransu, ko kokar su bayyana abin da yake cikin ransu su bar shi, duk ɗaya ne a wajen Allah maɗaukakin sarki. Allah ya tabbatar mana da cewa lalle shi masani ne ga abin da mutane suke boyewa a zukatansu. Allah yake cewa shin yanzu ya za a yi a ce mutumin da ya halitta bai santa ba? Ya za a ce mutumin da ya halicce ka tun kana dogon mani, har Allah ya sa aka samu cikinka, har Allah ya sa aka haife ka, har Allah ya sa ka girma? To wannan mutumin ya za a yi, koko Allah madaukakin sarki wanda ya haka, ya za a yi a ce bai san abin da kake boyewa a cikin ranka ba? Allah ya tabbatar da cewa shi ne yake tausasa ma bayinsa, shi ne yake jin kansu, shi ne yake tausaya musu. Allah yake cewa kuma masani ne shi ga abin da bayu suka kasance suna aikata. Domin Allah ya tabbatar mana da cewa lalle shi mai tausasawa ne. Dan Allah ya tabbatar mana da cewa shi mai tausasawa ne kuma masani ne. Sai Allah ya ce ai shi ne wanda ya hore mana ƙasa wadda take horarriya, ce muna hawa akan ta ba tare da wata razana ba ko ba tare da wani firgici ba. Allah yake cewa dan haka mu yi yawo a cikin doron ƙasa, kuma mu nema daga cikin arzikin da Allah madaukakin sarki ya ba mu. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa lalle shi kam wa ilaihin nushu, lalle makoma tana wajen Allah madaukakin sarki. Allah yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib, lalle mutane waɗanda suke tsoron ubangijinsu bil ghaibi ba tare da sun gane shi ba. Allah ce lahum maghfiratun, waɗannan mutanen suna da gafara ta Allah wa ajrun kabir, kuma suna da lada wadda take mai dumbin yawa. Wannan ayar kamar yadda al-Imam al-Baqai ya tafa akan shi a cikin littafin shi Nazmud Durar yake cewa wannan alaƙa innal ladina yakhshawna rabbahum, lalle waɗanda suke tsoron ubangijinsu, mana yake cewa tana da alaƙa da ayan da ta wuce a satin da muka karanta, lokacin da Allah ya bayyana mana cewa za a yi umarni a ɗauki ‘yan wuta a jefa su a cikin wuta, alhali ita wannan wutar tana kururuwa, tana so ta ciccire saboda tsananin baƙin ciki ga ‘yan wuta. Idan Allah ya kwantar ma mai imani da hankali, idan Allah ya yi umarni da a ɗauki ‘yan wuta a jefa su a wuta, to kai mutumin da kai imani, mutumin da ya yarda da cewa shi zai yi biyayya ga Allah madaukakin sarki, to menene Allah madaukakin sarki ya tanada masa? Sai Allah yake cewa innal ladina yakhshawna rabbahum, lalle waɗanda suke tsoron ubangijinsu bil ghaibi ba tare da sun gan shi ba, ba tare da Allah ya sabkar da wani bala'i ba, amma mutane koko mutum ya kame kanshi daga saba ma Allah, ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sarki kuma yana biyayya a gare shi. Ku sani cewa ya ku ‘yan uwa musulmi, tsoron Allah yana daga cikin manya-manyan mukamai wanda babu mutumin da zai samu wannan mukamin sai mutumin da yake da imani, sai mutumin da yake da ilimi da Allah madaukakin sarki. Don haka Allah ya bayyana mana cewa waɗanda suka fi kowa tsoron Allah a cikin bayinshi su ne malamai, saboda su suka fi kowa sanin wane ne Allah. Haka kuma duk mutumin da ya fi sanin ka wane ne abu, za ka ga ya fi ka kiyaye wannan abu. Yaro zai iya ɗaukan kunama ya yi wasa da ita, zai iya ɗaukan maciji ya yi wasa da shi, saboda bai san wane ne maciji ba. Amma kai da ka san waye maciji, wace ce kunama, ba za ka ɗauke ta ba ka yi wasa da ita. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, Allah yake cewa masu tsoron Allah daga cikin bayinshi su ne malamai, saboda su ne wanda suka fi kowa sanin Allah madaukakin sarki. Haka al-Qur'ani mai girma, Allah ya yi umarni ga bayinshi da cewa su ji tsoron shi kuma su kiyaye dokokin shi. Bal ma tsoro yana daga cikin abubuwa na ibada. Akwai kalan tsoron da in ka yi ma wani mutum shi wanda ba Allah madaukakin sarki ba, to ka yi shirka da Allah madaukakin sarki. akwai kala tsoro da kala firgita da ake so bawa yayi amma ba zai ma kowa kalar wannan tsoron ba da kalar wannan firgita sai Allah madaukakin sarki Allah yayi umarni a cikin ayoyi da dama cewa mu ji tsoron sa Allah yake cewa fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin Allah yake ce ma bayan shi kada ku ji tsoron kowa kada ka samu fargaba kada ka kasa sakewa kai rayuwarka saboda wa'ansu da kake tsoro ko saboda wani da kake tsoro Allah madaukakin sarki yake cewa wakhshawni Allah yake cewa ni kadai ne ya kamata a ce kun ji tsoro na kun kiyaye dokokina saboda bawa bai san ba menene za ya tardawa a gobe ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa da wanda yayi da ma wanda zai yi nan gaba amma duk da haka saboda tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin qiyamul layli har sai kawahuwan shi sun yi ruwa har sai kawahuwan shi sun yi kumburi sun fudda waso Aisha ta tambaye manzo Allah ta ce ya manzo Allah dan me yasa kake irin wannan tsoron kai da cewa Allah madaukakin sarki ya gafarta ma zunubanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah manzo Allah yake cewa fata na shine in kasance nahi ku jin tsoron Allah madaukakin sarki wa a'lamukum bima attaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda in kasance nahi ku sani da abunda na sani game da Allah madaukakin sarki a wani hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa wallahi yake cewa na rantsi da Allah madaukakin sarki inni akhshakum lillah lalle ni na fi ku jin tsoron Allah wa ahfazukum li hududihi manzo Allah ce kuma ni nahi ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki duk da cewa Allah ya gafarta mushi ashe idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an gafarta mushi zai tashi yayi qiyamul layli haƙahuwan shi su kumbure ko haƙahuwan shi su yi ruwa saboda tsoron Allah madaukakin sarki to ina ganin da ni da kai mu da ba mu da tabbacin cewa an gafarta mana mu ne ya kamata mu dage mu yi ta bauta ma Allah madaukakin sarki mu yi ta tsoron Allah madaukakin sarki haka Allah ya wasafa mala'ikun shi da cewa su ne wa'anda suke tsoron ubangijinsu Allah yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim mala'iku su ne suke tsoron ubangijinsu wanda yake saman su haka Allah madaukakin sarki ya yaba annabawa yayyaba manzanni saboda su mutane ne wanda sun yi kowa tsoron Allah madaukakin sarki Allah yake cewa alladhina yuballighuna risalatillah wa'anda suke isar da sakon Allah madaukakin sarki wa yakhshawnahu kuma suna tsoron Allah madaukakin sarki wa la yakhshawna ahadan illa Allah kuma ba su tsoron wani mutum ko ma wani irin mutum ne illa Allah sai Allah madaukakin sarki mu sani cewa ya ku yan uwa musulmi tsoron Allah madaukakin sarki sifa ce alama ce ta mutumin da yake da imani duk mutumin da kaga baya tsoron ubangijin shi a lokacin da zai kebancewa babu mai ganin shi sai Allah madaukakin sarki to wannan mutumin akwai karamcin tsoron Allah madaukakin sarki a tare da shi Allah madaukakin sarki a wannan ayar da yake bayyana mana cewa waɗanda suke tsoron ubangijin su bil ghaibi wanda suke tsoron ubangijinsu a lokacin da za su kebance a duk duniya babu mai ganin su sai Allah su amma hakan za su yi kokari su ga cewa sun kiyaye dokokin Allah sun ji tsoron sa haka yan uwa musulmi a duk lokacin da tsoron Allah ya ratsa zuciyan bawa to wannan tsoron Allah shine za ya kone duk wata sha'awa wanda Allah madaukakin sarki ya haramta bawa ya bi ma wannan sha'awa wanda Allah bai hore masa ba haka idan Allah madaukakin sarki ya sabawa yana tsoron sa zaka ga cewa san duniya da fargaba da rayuwar duniya zaka ga cewa bawa duniya bata dame shi ba abinda ya dame shi shine me zai tarda a gobe ranar tashin alkiyama haka duk zuciyar da ka same ta babu tsoron Allah a tattare da wannan zuciyar to wannan zuciya ce wadda mai ita ya rasa ta duk zuciyar da babu tsoron Allah madaukakin sarki a cikin wannan zuciyar to wannan zuciya ce wadda take lalatatta zuciya ce wadda duk abin da tace ma bawa yayi zai aikata saboda babu tsoron Allah a tattare da bawa. Sannan idan tsoron Allah ya ratsa zuciyan bawa, shine abinda zai tabbatar maka da imaninka. A lokacin da bawa ya kasance akwai karamcin tsoro a gare shi, to zaka ga cewa wannan bawan babu tabbatattun imani a tattare da shi. Zaka ga cewa dan abin da bai taka kara ya karya ba yana baka tsoro, saboda babu tsoron Allah a zuciyanka. Idan babu tsoron Allah a zuciyanka, hatta labulan ɗakin matarka zai iya ma barazana. Ka san ki tunanin cewa akwai wani abu da ya labe a baya wanda zai iya cuta maka. Idan bawa ya kasance babu tsoron Allah a zuciyar shi, zaka ga cewa rayuwar duniya yafi kowa fargaba, saboda yana tunanin in suwana basu mushi ba zai samu ba, saboda yana tunanin in suwana basu daga mushi kafa ba za ya samu abin da yake so ya samu a rayuwa ba. To shi bawa idan ya kasance yana tsoron Allah, to shedan zai ji tsoron shi. Idan kuma ka kasance baka tsoron Allah madaukakin sarki, to shedan zai maida ka tamkar wata balo. Idan ya ga dama wannan safiyar ya jefa ka ana, idan gobe ce kuma ya jefa ka ana. Allah yake cewa inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya. Allah yake cewa kadai dama shedan ne yake tsoratar da majibintansa. Allah yake cewa fala takhafuhum. Allah yake cewa kada ka ji tsoron komai, kada ka ji tsoron kowa. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Kuma Allah yake cewa ku ji tsoro na in kun kasance ku masu imani ne. Ashe a lokacin da tsoron Allah ya ratsa zuciyarka, a lokacin kake mai imani. Amma a lokacin da babu tsoron Allah a zuciyar mutum, to wannan mutumin musulmi sunan shi ba mai imani ba. Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta, lokacin da ta karanta ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa walladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Allah yake cewa mutane masu tsoron shi sune wanda suke bada dukiyansu, amma zuciyansu tana dardar wai shin Allah madaukakin sarki ya karba ko bai karba ba. Sai Aisha take tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, take ce mishi ahumul lazina yashrabuna alkhamar. Manzo Allah tace ma manzo Allah suwaye masu wannan tsoron, sune masu shan giya. Wa yasriquna, sune masu sata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata a ya bintas siddiq, ya ke diyar Abubakar siddiq. Manzo Allah yake cewa walakinnahumul ladina yasumun. Manzo Allah yake cewa sune mutare masu tsoron Allah, wanda su suna azumi. Wa yusalluna, kuma suna sallah. Wa yatasaddaquna, kuma suna bada sadaka. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Amma duk da haka zuciyarsu tana dardar, shin wai Allah madaukakin sarki ya karba ko ko bai karba ba. Nada Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma Aisha cewa ulaikal ladina yusari'una fil khairat. Wa'annan mutanen sune wa'anda suke rigengento a cikin aikata alkhairi. Mutane ne wanda duk abin da aka ce alkhairi ne zaka ga cewa sune gaba gaba. Idan sallah ce sune a gaba, in azumi ne sune a gaba, in zakka ce sune a gaba. Amma kuma zuciyarsu tana dardar, tana fargaba na cewa Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aikin ko bai karba ba. Misali a rayuwar duniya yanzu da za a baka kwangila, a ce ka zo ka gina wata kalas ko ka zo ka gina wani masallaci, amma gwamnati za ta biya ka. Idan lokacin da aka zo karɓar wannan masallacin ko wannan kwangilai, za ka ji cewa zuciyarka tana dardar, tana bugawa, saboda kada a je ba a karɓa ba. Wanda zai zo ya duba, idan injiniya ne za ka ɗauki maƙudan kuɗi ka bashi, duk wanda sai ya sa ma hannu za ka ɗauki kuɗi ka bashi, saboda zuciyarka na cike da tsoro kada a je wannan aikin naka ba ka karɓa ba, ka yi wahalar banza. To irin wannan tsoron shi ne Allah yake magana a nan. Irin wannan tsoron shi ne ake so bawa kullum ya kasance cikin fargaba, wai ibada da yake yi, sallah da yake yi, wai shin cewa Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. Wannan kuma shi ne abin da ya dace a samu mutum mai imani a kan shi. Za ka ga cewa yanzu ibada kawai muke, ka yi azumi ka tashi ka tahiyyarka, ka yi sallah ka tashi ka tafiyarka, amma baka taɓa tambayar kanka ba wai shin wanga aikin da nake na alkhairi, shin wai Allah ya karɓa ko bai karɓa ba. to wannan dardar da wannan tsora shine ake so ya kasance a cikin bawan mai imani kullun ya zangi tunanin cewa wai Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan shi na alkhairi ko ko Allah madaukakin sarki bai karba ba idan kana makanka wannan tambaya to shine abin da zai taimaka maka ka dage a cikin tsoron Allah kuma ka ci gaba da yin ibada saboda kana tunanin tana yiwa sallah azhar wanda rai jiya ba a karba ba amma ta yau zan dage in samu in yi ta a nutsuwa in yi ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar saboda Allah madaukakin sarki ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Umama yake cewa laysa shay'un ahabbu ila Allah min qatratayn babu abun da yafi soyuwa ga Allah madaukakin sarki kamar lokacin da bawa zai zubda wani abu daga cikin shi abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dugon abin da Allah ya fi so a duniya shine qatratun fi dumu'in fi qatratun min dumu'in fi khashyatillah babu abin da Allah ya fi so a wannan duniyar shine kamar bawan da zai kebance shi kadai yayi kuka saboda tsoron Allah madaukakin sarki yayi kuka saboda cewa wai shi goban shi kaka za ta kasancewa to idan bawa yayi wannan kukan babu abin da Allah madaukakin sarki ya fi so a rayuwa babu abinda Allah ya fi so a duniyar mai imani kamar lokacin da zaka kebewa domin kai kuka ka gyara alakanka da Allah madaukakin sarki idan dai mutum bai kuka ba saboda tsoron Allah to idan mutum bai hankali ba rayuwar duniya sai ta sa shi kuka idan baka yi kuka ba saboda tsoron Allah to danka zai iya saka kuka idan baka yi kuka ba saboda Allahnka matarka za ta iya saka kuka haka idan baka yi kuka ba kai nadama saboda tsoron Allahnka dukiyarka za ta iya saka kuka motarka za ta iya konewa a same ka ga katan ka rube zaka iya rasa wani abu na dukiya a ganka cewa ga katan ka shiga dimuwa amma a duk lokacin da bawa ya cika zuciyarsa da tsoron Allah madaukakin sarki to koda wani bala'i ya zo Allah madaukakin sarki zai gurbe zai maye maka gurbin wannan bala'in da aminci mutane za su iya zuwa suna ma jaje suna tausaya maka amma kai kake ba su hakuri kana cewa wannan ba komai ne ba wannan jarraba ce daga Allah saboda tsoronka da Allah Allah ya maye maka wannan gurbin na bala'i da abin da yake aminci ne zaka ga cewa bala'i zai same ka amma dan uwanka shi zai hana idan shi kwana yayi ta kuka wani abu zai iya samun kama tarka ta kuka diyanka su ta kuka amma kai idanunka daram da kam suke sai dai kai ne ma kake lallashin su su yi hakuri cewa wannan abu ne daga Allah madaukakin sarki to babu mutumin da zai samu wannan nutsuwar babu mutumin da zai samu wannan kwanciyar hankalin sai mutumin da ya gwamatsa rayuwar shi da tsoron Allah madaukakin sarki ku sani cewa duk mutumin da ya kasance shi tsoron Allah ne a gabansa to wannan mutumin Allah ya tanada masa wasu abubuwa a duniya kuma Allah ya tanada masa wasu abubuwa a lahira idan ka koma alqur'ani mai girma zaka ga cewa Allah ya bamu labarin cewa ya halaka adawa Allah ya bamu labarin ya halaka samudawa Allah ya bamu labarin ya halaka mutanen annabi shu'aib Allah ya bamu labarin cewa ya halaka mutanen annabi lut zaka samu cewa Allah ya baka labarin cewa an halaka al'umma da dama amma me yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa an halaka suwana da suwani ba wai Allah yana gaya ma ba saboda ya tsoratar da kai ba wai Allah yana gaya ma ba saboda ka ji cewa shi mai mulki ne ko ko shi mai iya halakarwa ne a Allah yana ba mu ire-iren wa'annan labarin ne saboda mu dage a cikin jin tsoron Allah madaukakin sarki mu kamanta abin da yake tsoron Allah ne duk abin da ba tsoron Allah bane ba Allah madaukakin sarki sai ya sa mu guje shi Allah yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun Allah ya ce ma manzon Allah wannan alqur'anin mun sabkar maka da shi ne saboda kai ma mutanen da suke tsoron a tara su a gaban ubangijin su wa'azi duka labaran da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah ba wai Allah yana ba mu labari bane ba saboda mu ji cewa shi ya iya halakarwa a'a Allah yana bamu labari ne saboda mu samu tsoron Allah mu samu nutsuwa da cewa Allah madaukakin sarkin da ya hallaka waccan al'umma to mu ma idan bamu ji tsoron shi ba yana kusa da ya hallaka mu Allah yake cewa huwal ladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshiku as-sahaba thiqal Allah yake cewa shine wanda yake nuna muku gizagizai khawfan wa tama'an a wani lokacin zaka ji cewa kana tsoro wani hadarin idan ya turnike a sama yayi baki kirin yana sakin tarnatsa zaka ji cewa kana zana wani hadarin kuma idan ka ganshi zaka ji cewa ciyarka tana samun shauki saboda kana tunanin za a samu ruwa gari yayi sanyi kuma a samu ci maka Allah yake cewa wayun shi ussahaba thiqal Allah shine wanda yake halitta gizagizai wa'anda suke masu nauyi ne Allah yake cewa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi Allah yake cewa shine wanda yake sabkar da aradu da godiyarsa wal mala'ikatu min khifatihi me yasa Allah yake wannan dan Allah ya tabbatar ma bawa da tsoron shi a cikin zuciyarsa a duk lokacin da tsoron kuma ya ratsa zuciyar wannan bawan Allah to zaka ga cewa ya dage a wajen bauta ma Allah madaukakin sarki sani cewa ya kuyan wa musulmi a duk lokacin da tsoron Allah ya ratsa zuciyar mutum to wannan mutumin zaka ga cewa hatta gaban shi wannan tsoron Allah yana yi musu tasiri zaka ga cewa ba zai sa hannun shi ba a cikin abin da yake saban Allah ne ba zai sa kafar shi ba abin da yake saban Allah ne duk wani abu da yake saba ma Allah ne idan dai akwai tsoro a zuciya to zaka ga cewa wannan tsoron ya kame gabanka ya hana ka ka aikata wannan aiki haka in wa musulmi duk mutumin da ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sarki to wannan mutumin za ya samu wasu tagomashi a duniya kuma za ya samu wasu abubuwa a rayuwar shi ta duniya yana daga cikin abinda bawa zai samu idan ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki za ya mai masa gurbin tsoransa a ranar tashin alkiyama duk mutumin da ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki tun a rayuwar duniya za ya bashi tamkini shine za ya baka tabbatarwa a wannan duniya Allah madaukakin sarki yake cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lokacin da wa'anda suka kafirce suka ce ma manjannunsu lanukhrijannakum min ardina suka ce za mu fitar da ku a cikin kasar mu aula ta'udunna fi millatina koko ku koma a cikin kafirci suke cewa awalau kunna karihin suke cewa shin yanzu mu mun kasance abin kyama ne Allah yake cewa wala nuskinannakumul arda min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id Allah yake cewa za mu tabbatar muku da doran duniya za mu zamnar da ku a wannan duniya Allah ya ce mun ba da wannan ne ga mutumin da ya ji tsoron mu kuma ga mutumin da ya kiyaye dokokin Allah yaya ne Allah zai ya baka tabbatuwa a wannan duniyar misali a ma'aikatarka akwai wa'anda suke so su ma ga zagon ƙasa a inda kake cin abinci akwai wa'anda suke so su tushe wannan hanyar to idan dai akwai tsoron Allah a zuciyarka Allah shine yamma alƙawalin zai tabbatar da kai a wannan wurin wa'anda ba su so su ganka a wurin sai dai su rasa ya aka yi sun je sun ma munafici sun je sun ma asiri sun je sun gama ka da mai gida amma duk da haka kuma babu wanda mai gidan yake jin dadin mu'amala da shi kamar kai to bawa yana samun wannan tagomashin ne a lokacin da bawa ya kasance yana tsoron Allah madaukakin sarki haka idan mutum ya kasance yana tsoron Allah to wannan mutumin zaka ganshi cewa ya dage a wajen aikata aikin alkhairi Allah yake ba mu labari a bakin masu imani suke cewa inna ma nut'imukum liwajhillah kadai dai mu muna ciyar da ku ne saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu san wani sakamako daga wajen ku kuma ba mu so ku gode mana to duk mutumin da yake da tsoron Allah a zuciyarsa zaka same shi cewa zai dage a wajen aikata alkhairi mutane su zage ka kana ma Allah aiki amma zaka dage ka ci gaba da yi kana ba mutane sallah kana karantar da su amma za su zage ka kana sa karfinka kama Allah aiki amma wasu ba su gani suna kokarin su ci mutuncinka to idan mutum akwai tsoron Allah a zuciyar shi dukkanin mutanen duniya da za su taru su zage ka to za a ga cewa wannan aikin na alkhairi da kake yi baka fasa ba haka duk mutumin da yake tsoron Allah madaukakin sarki idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya yi alkawalin cewa zai maye masa gurbin abin da yake tsoro idan an tashi ranar tashin alkiyama kowanne daga cikin mu abin da yake tsoro kada a dauke shi a jefa shi a wuta kada ya zo ya tardo sallar shi da azumin shi Allah madaukakin sarki bai karba ba to duk mutumin da yake tsoron Allah to wannan zaka same shi idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai maye masa gurbin abin da yake tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin alhadisul qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa amnain Allah yake cewa na rantsi da izzata na rantsi da buwayata Allah yake cewa bazan hada ma bawana tsoro guda biyu ba kuma bazan hada ma bawana ba aminci guda biyu yana daga cikin amincin da Allah madaukakin sarki zai tana dama bawa Allah yake cewa idza khafani fid dunya idan bawa yaji tsoron Allah madaukakin sarki a duniya Allah yake cewa ammantuhu yawmal qiyama Allah yake cewa idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ya ce ni kuma zan bashi aminci saboda yaji tsoro na a duniya Allah yake cewa wa idza ammanani fid dunya a lokacin da bawa ya samu aminci a rayuwar shi ta duniya yanzu ya shantake yake abin da ya ga dama to Allah madaukakin sarki ya ce ba zai hada masa aminci a guda biyu ba Allah madaukakin sarki yake cewa ba zai hada masa aminci a guda biyu ba Allah yake cewa idan dai bawa yanzu ya shantake a duniya yayi abin da ya ga dama Allah yake cewa to shi kuma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ba zai maye masa gurbin wannan amincin nasa haka duk mutumin da yake tsoron Allah abinda zai samu a ranar tashin alkiyama shine Allah zai sanya mutum a gidan aljanna ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari manzo Allah yake cewa akwai wasu mutane guda bakwai wanda Allah madaukakin sarki zai sanya su a kalkashin innuwar shi ranar da babu wata innuwa sai wannan innuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani mutum wanda wata mace mai matsayi mai kyau ta kire shi ta ce mishi ka zo mu yi lalata ya ce inni akhafullah manzo Allah yake cewa wannan mutumin shi ma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah zai sanya shi a kalkashin innuwar shi mutum na biyu shine mutumin da yana zamra shi kadai ko a cikin mutane ko shi kadai sai ya tuna Allah madaukakin sarki sai ya fashe da kuka manzo Allah ya ba mu labari cewa shi ma wannan mutumin saboda tsoron sa da Allah sa to Allah madaukakin sarki zai sanya shi a kalkashin innuwar da babu wata innuwa sai wannan innuwa a ranar tashin alkiyama haka duk mutumin da yake da tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya yi mishi alkawalin cewa wannan mutumin Allah zai gafarta masa zunubansa kamar yadda Allah ya ba mu labari a wannan ayar Allah yake cewa lahum maghfiratun suna da yahuwa ta zunubansu wa ajrun kabir da lada wadda take mai yawa dan mutum ya kasance akwai tsoron Allah a zuciyar shi idan an tashi ranar tashin alkiyama ɗan kurakuranka da kake tunanin cewa Allah madaukakin sarki ba zai gafarta ma ba to sai Allah ya gafarta maka ya kauda kai da wa'annan zunuban naka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abu Huraira labarin wani bawan Allah wanda ya zo a duniya yayi banna ya zo a duniya ya shantake yayi abin da ya ga dama lokacin da ya zo mutuwa sai ya ce ma ƴaƴan shi idan na mutu abin da nake so da ku ku kama ni ku kone ni sannan toka toka gawa ta ku doke ta ku jefa ta a cikin teku lokacin da ƴaƴan shi suka yi haka sai Allah madaukakin sarki ya umarci wa'annan ruwan da su haɗu wannan mutumin sai ya gashi ya rayu sai Allah ya tambaye shi dan menene yasa ka ce a kone ka idan an kone ka kuma a dauki tokar ka a zuba a teku yake ce ma Allah madaukakin sarki tsoron ka ne saboda ban san baya ya za kai da ni idan mun haɗu da kai zaka sa ayi wuta da ni ko zaka sa ayi aljanna da ni wannan tsoron da yake ji na Allah madaukakin sarki, Allah ya ce to ku je ana gafarta masa, Allah ya ce ayi aljanna da shi. Haka duk mutumin da yake tsoron Allah madaukakin sarki, to wannan tsoron nasa shine zai tuka shi ga hanyar da za ta kai shi aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man khafa adlash wa man adlaja balagha almanzil. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya ji tsoro zaka ga cewa yana gaugawa yayi mazaita gida. Da za a ce ka fito a gari motanka baya da takardu, dare yayi kuma an ce maka ana rafin, zaka ga cewa gurin ka ka bulunguna kai maza maza ka shige gidanka, saboda kada ka hadu da iko su amshe ma mutum. To manzo Allah ya ce duk mutumin da ya ji tsoron Allah zai yi gaugawa a wajen aikata alkhairi. Manzo Allah ya ce shi ko duk mutumin da ya gaugawa to zai isa gida da wuri. To idan mutum yana tsoron Allah madaukakin sarki, wannan tsoron shine Allah madaukakin sarki zai sa bawaye gaugawa zuwa ga aikata alkhairin da zai sa ya tsira a gobara na tashin alkiyama. Haka idan mutum ya sufanta da tsoron Allah madaukakin sarki, yana daga cikin abubuwan da za su sa bawaye tsira a duniya kuma ya tsira a lahira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisin Abu Huraira, manzo Allah yake cewa thalathum munjiyat, manzo Allah yake cewa abubuwa guda uku suna sa bawa ya tsira a duniyar shi kuma suna sa bawa ya tsira a rahirar shi. Yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana yace khashiyatullah, yana daga cikin abin da zai sa bawa ya tsira shine bawa ya ji tsoron Allah fi sirri wal alaniya, lokacin da kake tare da mutane ka ji tsoron Allah, lokacin da kake banta kai kadai kana tunanin cewa babu wanda ke ganin ka in ba Allahn ka ba, to mutum ya dage ya ji tsoron Allah shi madaukakin sarki. To wannan yana daga cikin abun da zai sa bawa ya tsira a rayuwar shi ta duniya kuma ya tsira a rayuwar shi ta lahira. Haka yana daga cikin sufantuwa da tsoro shine abun da salaf suka kasance suna aikatawa. Mu'adh ibn Jabal da Allah ta kara tabbata a gare shi, lokacin da mutuwa ta zo mishi yana ta kuka, duk da cewa wani da kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ne mutumin kirki, dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun musu shaida wannan, amma lokacin da ya ga cewa mutuwa ta kusa zo masa yake ta kuka, sai sahabbai suka ce mishi dan me yasa kake kuka, alhali kai ne ma'abucin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa shi ba yana kuka ne ba saboda wai tsoron mutuwa, ba yana kuka ne ba wai saboda ya bar bashi bai san wa zai biya mishi ba, yace shi abinda yake tsoro qabdatani, yake cewa kamu bini Allah madaukakin sarki zai qabdatun fil janna, yake cewa ko dai Allah yayi umarni a dauke ka a jefa ka aljanna, wa qabdatun fil nar, yake cewa ko dai Allah yayi umarni a dauke mutum wal iyadu billah a jefa shi a wutar jahannam, yake cewa to wannan halin guda bi shine abinda yake sa shi kuka, shine abinda yake jin cewa yana kuka yana razana saboda bai san me zai tardo a gobara na tashin alkiyama ba. Amma zaka ga cewa mutane sun shantake, mun zo a duniya muna ta abinda muka ga dama, kowa rayuwar duniya ta dame shi, ina zan samu aiki, ina zan samu kuɗi, mi yaya na za ci, mi yaya na za su ci, mi zan bar musu idan na mutu, kowa ya mance tsoron Allah madaukakin sarki, kowa ya mance wai shi idan an busa kafo ina ne makomar shi. Wannan yanda ka san mun zo mu zamna duniya, babu wani wanda zai zamna sai mutumin da Allah madaukakin sarki ya tseratar, kowa sha'anin rayuwar shi yake. Mutum in ka ga ya zamna yayi tagumi, to abin da yake tsoro baya da abin da zai ci. In ka ga mutum yana nadama a cikin mutane ana hira hankalin shi baya nan, a'a wani abu ne yake tunani na rayuwar duniya. Amma mu zamna haka kawai kai tagumi, ka kasa samun nutsuwa saboda kana tunanin ubangijinka, wannan abu ne wanda yayi karamci a cikin mu al'umma a yanzu. Za ka ga cewa abun da yake damun mu shine rayuwar duniya, me za mu samu, me za mu tara, amma abin da gobe rayuwar mu za ta ci, rayuwa hatta abada, to za ka ga cewa wannan bamu damu akan shi ba. Za ka ga cewa in dan jari gare ka kana ta tanadi kai asusu kai ne adashi kai ne ajiya kai ne kwantimenita kai ne amana kana tunanin ka kara ma jarinka nauyi amma me za ka ya kara musu kelinka nauyi domin ka samu ka samu tsirar Allah madaukakin sarki zaka ga cewa wannan abu ne wanda dukkaninmu mun zo mun shantake bai dame mu ba Umar yarda Allah ta kara tabbata a gare shi lokacin da yazo yana wurdi yana boyewa Umar ya kasance idan ya karanta wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani za ta sa shi kuka ya zamna gida ya ta kuka har sai mutane sun zan kizowa suna gaida shi ana tunanin wai yau kwana bi ko uku bai hita ba cikin mutane bai fita kasuwa ba ana tunanin a wai ba ya lahiya ne sai a zo a zanki duba shi ana mishi ya jiki jikin shi zaka ga di ya raunana kamar an bashi gashi ko kamar wanda ya tashi daga rashin lahiya amma ba komai yake sa shi ya zamna gida ba ya ta garza kuka sai tsoron Allah madaukakin sarki haka Usman ibn Affan lokacin da mutuwa ta zo masa shi ma yana ta kuka aka tambaye shi menene yake sanya ka kuka yake cewa shi abin da yake sa shi razana da firgici a rayuwar shi yake cewa law annani bainal jannati wan na yake cewa shi abin da yake tada mai hankali a rayuwar duniya shine yana tunanin gashi nan an doko shi an adha shi tsaka anan ga wuta anan ga aljanna yake cewa la adri ila ayyatu hayu umaru bi yake cewa shi bai san ba wata ce za a umarna a za a bada umarni a yi da shi bai san aljanna ce za a umarta da shi ba a yi da can da shi koko wuta ce za a umarni a yi da shi duk da cewa mutane ne wanda kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya tabbatar musu da cewa su ne mutanen shi a ranar tashin alkiyama su ne mutanen shi wanda za su tashi su rayu a tare amma mutane ne wanda fargaba suke kullun suna kuka menene za su tardawa a gobara na tashin alkiyama da aka samu mutum ba wai yayi kuka ba saboda tunanin Allah yayi nadama ta minti biyu akan lahirar shi sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsiratar da aka ga cewa duk mun sake jikin mu da aka ga cewa wannan duniyar yanda ka san dai mun zo ne mu zamna zama har na arbada to sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa'anda suke tsoron shi bil ghaibi duk da cewa su bisa ga Allah ba kuma Allah bai sabkar da wani bala'i ba suka gani kwaro-kwaro a gaban su amma duk da haka suna tsoron Allah madaukakin sarki Allah ce lahum maghfira Allah ce suna da gafarar zanuban su dan me yasa Allah ce lahum maghfira suna da tsoro sai aka yi taqdimin musnad alal musnad ilay saboda Allah ya maye musu gurbin abinda suke tsoro shi yasa Allah ya ce suna da yahuwa kamun ma a ce an ba su aljanna me zai sa a kai ka aljanna shine idan baka da zunubi to shi yasa Allah ya ce lahum maghfira sai Allah yayi maza yace suna da yahuwa kamar mutum ne kana bin shi bashi sai ya zo domin ya baka uzuri sai kamun ma ya fada maka sai ka ce wana na yahi ma bashin da ke akwai a tsakanina da ka to haka Allah madaukakin sarki yake mu'amalantar mutanen da suka kasance a duniya shine abin da suke tsoro shine abin da suka sanya a gaba Allah yake cewa wa asirru qawlakum aw jahru bihi Allah ya ce mutane ko su bayyana abin da yake cikin ransu na magana ko ku su bar shi duk ɗaya ne a wajen Allah madaukakin sarki in ka ga dama ka nuna ma mutane cewa kai mutumin kirki ne idan ka boye kai aikin da ka ga dama duka ɗaya ne a wajen Allah in ka ga dama ka nuna ma mutane cewa kai ahlus sunna ne amma ka boye shirka a zuciyanka in ka ga dama ka nuna ma mutane cewa kana tare da su amma idan aka ce ga wani sabon boka ko ga wani wanda zai baka wani abu ka darma dan ka samu abun duniya kuma ku ne a gaba to Allah madaukakin sarki yake cewa duka ɗaya ne saboda me yasa innahu alimun bi zati sudu Allah yake cewa shine masanin abinda zukatanmu suke boyewa to Allah dan ya tabbatar maka da cewa shine ya san abinda ke akwai a cikin zukatanmu sai yake cewa ala ya alamu man khalaqa shin yanzu wanda ya halitta bai san yaya take ba ina ganin ko Bahaushe yakan ce mai daki shi ya san inda yake mushirwa kai koda magini ne, kai koda ma'aikaci ne, ba za ka iya ganowa ba ga inda yake ruwa, amma shi zai iya nuna maka ya ce tanan ruwa yake zubowa koda ko babu huda, shi zai gaya maka cewa ruwa tanan yake zuwa. To shi yasa Allah yake cewa ala ya'lamu man khalaqa, shin yanzu wanda yayi halitta bai san wannan halitta ba? Allah ya ce wa huwa latifu alhali, kuma shi ne mai tausasa ma bayan shi, alkhabiru wanda yake shi ne masani. To da Allah ya tabbatar maka da cewa shi yana tausaya ma bayan shi, sai Allah madaukakin sarki yake cewa a amintum man, Allah yake cewa huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan, da Allah ya tabbatar mu da cewa shi yana tausayin mu, sai Allah ya ce shi ne wanda ya sanya mana ƙasa wadda take zalulan, Allah ya hore mana ita. Da Allah madaukakin sarki ya ga dama, sai ka zo za ka sha wannan kwanan da motan ka, sai ka ga ƙasa tana girgizawa. Da Allah madaukakin sarki ya ga dama, sai za ka fito daga gidanka, sai ka ga ƙasa tana rawa tana girgizawa saboda ka ji tsoro. Sai Allah ya ce ai dan ya nuna maka cewa shi mai tausaya ma bayan shi ne, mai tausasa musu ne. Da ya ga dama sai ya sa ka ga sama tana rawa, ko ya sa ka ga katangar gidanka tana motsi saboda ƙasa bata zamna ba, amma Allah bai haka ba saboda shi mai tausayi ne ga bayan shi. Allah yake cewa famshu fi manakibiha, dan haka ku yi rayuwa a cikin sansanin ƙasa. Allah ya ce wa kulu min rizqihi, kuma ku ci daga cikin arzikin shi. Wannan malamai suka ce yawo domin neman arziki yana daga cikin abin da zai sa bawa ya samu arziki. Allah yake cewa wa kulu min rizqihi, kuma ku ci daga cikin arzikin Allah. Malamai suka ce wannan ayar tana mai tabbatar maka da cewa kada ka yi kwance ka zama ci makwance, kada ka yi kwance sai an ci da ka, kada ka yi kwance idan matarka ta aiho sai ƴan uwanka sun gangama ma kuɗin rago, kada ka yi kwance idan matsala ta same ka sai mutane sun tattara sun baka kai babu abin da kake iya tsinana ma kanka. To ba a so mai imani ya zamanto ci makwance. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Al-Miqdad ya rawaito, manzo Allah yake cewa ma akala ahadun ta'aman qattu, manzo Allah yake cewa mutum ba zai ci wani abinci ba khairan min an ya'kula min amali yadihi, abincin da yafi alkhairi shine abincin da bawa zai je ya nemo abinda hannun shi ta aikata na neman arziki. Manzo Allah yake cewa wa inna nabiyallahi daud, manzo Allah yake cewa annabin Allah annabi daud kana ya akulu min amali yadihi, ya kasance yana ci daga aikin hannun shi. Wannan hadisin yana koya mana cewa ba a so ba ga mutumin da yake da imani, ba a so ba ga mutumin da yake da musulmi ya zamna ya zamanto ci makwance. Ka zamanto nauyi ne ga ƴan uwanka, ka zamanto nauyi ne ga babanka saboda ya haife ka. Wani za a ba shi gida a cira shi da shi da matar shi, kuma idan ta aihu za a sai mishi rago, za a yi mishi komi har yana takama shi akwai masu yi mishi. To ba a san mai imani ya zamanto ci makwance ka kwanta cewa sai abin da ƴan uwanka suka je suka nemo za su baka. Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa mutum ya ɗauki haihuwa ya je daji ya samo itace ya ɗora a kan shi ya zo ya saida a cikin gari domin ya samu abin da zai ci. Manzo Allah ce ya fi masa alkhairi da ya zamna kullum sai an miƙo masa, ba wai gata ba ne ba mutum ya zamna ya yi kwance kullum sai an ɗauka an bashi duk matsalar rayuwar shi sai wasu sun mishi. A ana so ga mutumin da yake da mai imani ya tashi domin ya nemi abin da zai ci ya inganta rayuwar shi. Al-Imam Malik bin Dinar, duk da cewa babban malami ne kowa ya san shi, amma aikin shi shine kofin Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda Al-Imam Adh-Dhahabi ya kawo a cikin Siyaru Alamin Nubala, yake cewa a Malik bin Dinar ya kasance sai ya yi wata hudu yana kofin Al-Qur'ani. Shi aikin shi shine ya zamna ya rubuce Al-Qur'ani tun daga Baqara har Nasi, idan mai sai ya zo ya saida masa, idan aka bashi wannan kudin sai ya je ya kaima mai shago a aji, duk kullun zai je ya amso kilan shinkafa ko duk kullun zai je ya amso abin da zai ci idan suka kare kuma a wata hudu kuma sannan ya sake rubuta sabon alqur'ani sai ya saida shi kuma ya ƙara kaima mai shago wannan kudin yana zuwa yana amsa to ba so mutum idan dai da hali kana iya tashi ka faffaka ka nema to ana so ga mai imani ya kasance yana da dan aikin yi ko ya yake asyaru alamin nubala kamar yadda al-Imam Zahabi ya kawo yake cewa akwai wani mutum da ake ce mishi Utbah ibn Aban yake cewa la yujibu ar-rajul wannan mutum yake cewa shi mutum ba zai burge shi ba illa an yahtari sai in ya kasance wannan mutumin yana da aikin yi yake cewa namiji ba zai cika namiji ba namiji ba zai burge shi ba sai lokacin da ya kasance yana da aikin da zai yi yana da aikin da zai ci a rayuwar shi bai kasance ba ci makwance ne sai wasu sun doka sun bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hawo munbari yana yi ma sahabban shi wa'azi yake ce musu akhwafu ma akhafu alaikum ma ambatatil ardu aw zuhratud dunya madalla yake cewa abinda nake ji muku tsoro a wannan rayuwar ta duniya shine abinda ƙasa ta hito da shi na arzikin ta sai wani bawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga zuha tana sabka daga jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alamun wahayi za su sabka gare shi bayan cewa an kare yi mishi wahayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aina sa'i manzo Allah yake cewa wai ina mai tambaya sai wannan sahabin yake cewa ha anadha yake cewa gani nan manzo Allah ni ne mai tambaya walam urid illa khairan yake ce manzo Allah kuma da na tambaye ka babu abunda nake nufi sai alkhairi manzo Allah yake cewa innal khaira la yati illa bil khair manzo Allah yake cewa alheri ba zai taba zuwa ba sai da alkhairi abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan manzo Allah yana nufi da shi cewa duk dukiya ko duk arzikin da Allah madaukakin sarki ya ba mutum to ana so yayi amfani da wannan arzikin a cikin abun da yake da'a ne ga Allah madaukakin sarki manzo Allah yake cewa abinda kowa yake so shine Allah ya sabkar da ruwa Allah ya sabkar da abinci da ci maka manzo Allah yake cewa amma a cikin wannan ciyawan da take fitowa kuma akwai abinda yake cutar da dabbobi idan sun ci manzo Allah yake cewa wa inna kullama ambatatir rabi'u yaqtulu habatan aw yulimu manzo Allah yake cewa yana daga cikin abinda ake samu na ciyawowi da suke hutowa a damuna manzo Allah ya ce ai akwai abinda yake cutar da dabba idan ta ci wani kuma abin idan ta ci ba zai kashe ta ba amma zai galabartar da ita manzo Allah mi yake so ya nuna mana ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya ce mana inna hadhal mal manzo Allah yake cewa wannan dukiya da muke gani abun duniya da muke gani manzo Allah yake cewa hulun manzo Allah yake cewa abu ne wanda yake mai dadi manzo Allah ce faman akhadahu bihaqqihi burika lahu fi duk mutumin da ya karbi dukiya da haƙƙin shi manzo Allah ya ce wannan mutumin an sa masa albarka a cikin wannan dukiya ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwatanta mana ana a duk lokacin da zaka kasancewa kai ci makwance idan kaga wannan ya baka shikka idan kaga wannan ya baka dari idan kaga wannan ka ce masa an maka aihuwa ka kasance kai tukunyar gidanka da maula ake hiddata manzo Allah yake cewa to idan dai ba aiki kake ba kana samu wannan dukiyar ba za a taba sanya ma albarka a cikin wannan dukiyar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man akhadahu bighairi haqqihi duk mutumin da ya amshi dukiyar mutane dan ya ci ba tare da wani haƙi ba ba aiki kamma mutum ba ba zuhakka kake nema ba a'a kai kawai ka je ka tar da mutane kana maula wannan ya baka dari wannan ya baka jikka manzo Allah ce to wannan mutumin ba za a sa mishi albarka a cikin abin da yake nema ba manzo Allah ce wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba manzo Allah ce wannan mutumin duk mutumin da maula ce a gabansa manzo Allah ce to zaka ganshi yana ci amma baya koshi wannan ya baka, wannan ya baka, mutane baka suke yi, amma kuma kullun tambayar mutane kake saboda kai zuciyarka ta rige ta mutu. Manzo Allah yake cewa wal yadul ulya khairun min al yadis sufla. Manzo Allah yake cewa hannu wadda take sama domin ta bada, manzo Allah yace wannan hannun ta fi alkhairi daga hannun da take kasa, ita ake taimaka ma. To bawa idan dai yana so Allah ya sa masa albarka a cikin neman sa, to kada ka zaman toci makwance. Allah yake cewa famshu fi manakibiha, mu yi yawo a cikin sansanin kasa. Allah yake cewa wa kulu min rizqihi, kuma mu ci daga cikin arzikin da Allah madaukakin sarki ya ba mu. To manzo Allah yake cewa hannun da yake badawa shi yafi alkhairi da hannun da shi kullun amsa ne yake. Ina ganin ka kasance kai ne hannun da yafi alkhairi, yafi ka kasance cewa kai ne ake ba a koda yaushe. Idan kuma ka lura wannan aya da wannan hadisan yanda ka san ba a taba karanta su a wannan garin ba, mutane ba su da aiki sai maula. Wani idan ya tashi a safe baya da aiki sai dai ya je wannan fadai ya kai sarar wannan. Idan an tashi a bashi jikka ko a bashi jikka bi, idan yayi gaba ya je ya bata wannan, aiwana ya sai da gidan shi na waje kaza, aiwana ya rabu da matarsa, aiwana samayya ba kamar da ba, yana kai saran mutane saboda shi bai yarda ba da ya tashi ya nema, ya fi yarda da ya samu yayi maula. To addinin mu na addinin musulunci bai yarda ma mutum ba da ya zamna. Umar ya tardo wasu samari suna zaune suna nan, sai Umar ya tambaye su, ku dan me yasa ba za ku tashi ba ku je ku nemi arziki, ku je ku nemi aikin yi? Sai suke cewa ai mu mun dogara ga Allah madaukakin sarki, ba sai mun je mun nemi sana'a ba. Umar ya hantare su ya ce maza su tashi su tashi nemi aikin yi, su tashi su samu abinda rayuwarsu za ta ci domin ta kasance ta inganta. Za ka ga mutum magidanci ne amma ya zamanto ci makwance ga ƴan uwanshi, duk matsalar shi idan matsalar shi ta wuce jikka biyar, to dangin ya sai sun tattaru da dadi da babu dadi, dai ɗan uwansu ne ba yadda suka iya, sai kowa ya tarbato an mushi. To shi mai imani Allah ce wai fakulu, Allah yake cewa wakulu min rizqi, Allah yake cewa fa idza qudiyatis salah, Allah yake cewa a ranar juma'a idan an yi da sallah, Allah yake cewa fantashiru fil ard, Allah yake cewa ku watsu a doran kasa, wabtaghu min fadlillah, kowa ya nema daga falalan Allah madaukakin sarki. Yadda kowa ya tashi ya nema, kai ma ka tashi ka nema. Ba a hana mu taimaka ma junan mu ba a lokacin da abin da yafi karfinka ya same ka, to an so ga ƴan uwa musulmi su kama maka. Amma dai abinda ba a so shine bawa yayi kwance yana kokarin cewa sai ya zamantoci makwanta ga mutane. Wata ran wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wajensa suka karbi musulunci. Da suka karbi musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, to wannan dai shine musulunci. Manzon Allah ya gaya musu dokoki da sharuɗan musulunci. Sai manzon Allah ƙarshen abin da ya yi musu wasiya da shi shine su je su nemi arzikin Allah madaukakin sarki, kada su tsaya sai an dauko an ba su. Wa'annan sahabban na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance koda mutum yake saman doki, idan bulalashi ta hwado ba zai ce ma wanda yake kusa ba ya miƙo masa wannan bulalai, saboda kai ya kasance ci makwance ne ga ɗan uwan shi musulmi. Sai dai ya sabko ya ɗauki wannan bulalai ya tashi ya koma a saman dokin shi ya ci gaba da rayuwar shi. Amma idan ka lura mu ba haka muke rayuwa ba. Mutum ya zamna dole sai kannan ya sumbaya, mutum ya zamna dole sai magajiyan su sumbashi, mutum ya zamna dole sai baban shi ya bashi, duk da cewa shi kuma yana da karfi ya balaga yana iya zuwa ya nemi arzikin Allah madaukakin sarki. To ba a so ga bawa ya kasance haka. Kuma ka jarraba rayuwarka, ka jarraba cewa kai ba za ka roƙi kowa a wannan duniyar ba, to sai ka ga cewa Allah madaukakin sarki ya sakawa datu daga abin da ke hannun mutane. Amma a duk lokacin da ka ji cewa dan abin da kake samu ba zai ishe ka ba, sai ka gama da maula, to sai Allah madaukakin sarki ya barka da wannan maularka ta wahala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin ingantaccen hadisi. Manzo Allah yake cewa duk mutumin da bala'i ya same shi, Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da rishi, Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da babu ko da wani bala'i, sai ka kasance kana ta gaya ma mutane, idan ka hadu da wannan kaza ya faru da ni saboda wanga ya taimaka maka, idan ka hadu da wannan kaza ya faru da ni saboda a taimaka maka. Manzo Allah yake cewa to duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wani bala'i, fa anzalaha bin nas, sai je yana gaya ma mutane. Manzo Allah yake cewa to wannan mutumin Allah ba zai yaye masa wannan bala'i, amma idan bala'i ko jarabawa ko wani abu ya same ka, ka dage kana ta shaida ma Allahnka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi kusa da Allah madaukakin sarki ya yaye maka wannan bala'i. Sai Allah yake cewa wa ilaihin nushu, lokacin da Allah yace mu yi yawo a cikin doran ƙasa, mu yi balaguro, mu nema daga cikin arzikin Allah, to dan Allah ya kuma ja mu hankali kada mu zo mu shantake, an ce a nema kuma kai ka koma yake halak yake haram, duk wanda kai kasuwa da shi sai ka cuce shi, duk wanda kai mu'amala da shi ta kudi sai ka yaudare shi. Sai Allah ce to wa ilaihin nushur, idan aka zo duniya aka nemi abin da aka ci, Allah ce to makoma kuma tana gare shi. Idan ka cuci mutane, to Allah ce akwai madakata, za a je a zamna a yi zaben ƙwarya a ba kowa haƙin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yake ce ma sahabban shi, atadruna manil muflis, shin kun san ko wane ne wanda ake ce ma muflis? Suka ce al muflisu man la dinara lahu wa la dirham, kace ai wanda ake ce ma al muflis shine mutumin da ba ya da dinari, bai da ko dala, bai da komi a rayuwar duniya. Manzo Allah yace a wannan ba shine al muflis ba. Manzo Allah yake cewa al muflisu shine mutumin da zai zo a ranar tashin alkiyama gashi da aiki na lada, amma yayi gulman wannan, yayi annabimancin wannan, ya zalunci wancan, a wannan ya gusa yayi da shi, wannan sun yi alaka ta kuɗi ya cuce shi, sai a danki kwasa ana ba mutane. Manzo Allah ce har mutun ya tashi tutar babu. To Allah madaukakin sarki ya kare mu. Sai Allah ce wa ilaihin nushur, dan Allah ya ja mana hankali ka zan kisara kana duba bakin gatari. Allah ce ai yawo a doran ƙasa kuma a nemi arziki, to kakka saki jiki da abin da yazo kuma ci za ai, da abin da yazo kasuwanci ko an ce ya halatta ko bai halatta ba, idan dai zaka samu kuɗi kai zaka yi. A Allah ce wa ilaihin nushur, za a koma a wurin Allah ne madakata da ranar da ake sakamako da ƙarshe tashi ce Allah madaukakin sarki. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka karanta na daidai Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada, abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.